Yawa, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-fasul sadis. Fasali na shidda. Saboda raba, raba tasjilin nike dan in yayi yawa bai dadin aikuwa. Al-fasul sadis. Fasali na shidda. Fi shara'id riwayat al-hadith, cikin sharuda na riwaya hadisi. Yace rawina mun rawato fi sahihi Muslim, cikin sahihi Muslim, ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, cewa shi yana cewa, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nan gurin kamar da na hada dai yace rawina dan saboda yana da sanadin shi wanda ya san istilahi na malaman hadisi daga yace rawina fi sahihi Muslim ka san me yake ni kuma ya nuna maka cewa babban malami ne na hadisi yace man kazzaba alayya muta'ammidan duk wanda ya muni ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar sabki mazaunin shi a wuta rawina min rawato fi mu'allafat ibn al-jawzi cikin mu'allafatin ibn al-jawzi hazal hadis an rawato shi 90 tariqan ma akisar ayazo ta hanya wajen gomiya 9 da duriya li annahu rawa hazal hadis an rasulullah 88 nafaran min as-sahaba sahabbai kadai da suka rawato hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun 80 da gomiya 9 da 8 minhum al-ashar al-mubashshara daga ciki akwai al-ashar al-mubashshiruna bil janna al-khulafa'u al-arba'a sun shiga ciki وبلغ إلينا متواتر وبلغ إلينا متواترا حديثنا يازو من أجل مصعين متواتر أجل أنا بعد مثال حديث متواتر ونشيني غبا غبا دم حديث دم وزن صحابي دليس كرويتوش روينا فيه أيضا من رويتو دقا قريش أنه قال إنا تيوا كفا بالمرء كذبا يأي سمع متنكالي أن يحدث بكل ما سمي عباد لابارا دو أبن ديجي duk wanda ya kasance duk abin da ya zai bada labarin shi to tatattan makareci kenan wannan a cikin sahihi Muslim a muqaddima shi rawina fihi aidan mun rawaito kuma dai a cikin sahihi Muslim annahu kana annabi yana cewa yakunu fi akhiru zamani dajjaluna kazzabun zai kasance a ƙarshen zamani dujjalai kuma tatattun makaryata ya atuna kum min al ahadith zai zo muku da hadisai bi maran tasma'u antum wala aba'ukum abinda baku ji shi ba da ku da ma'aihanku fa iyyakum wa iyyahum kashaydun ku da su yana magana da sahabban annabi alayhi salatu wasallam kuma haka ta faru a zamanin su ne bayan annabi ya bar duniya aka samu makaryata tatattu wanda har sun yi da awarciya ma qur'ani na su ma suna da nasu masailama lace la yudullunakum wala yaftununakum kada su batar da ku kada su fitine ku shi yasa aka samu malaman hadisi kuma suka yi tsaye suke ta tace wannan ilimin hadisi wannan kada yake nuna mana manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam dan hakan kin ya abku kuma malaman hadisi gashi yadda muke ga ilimin al-mawdu'at ilimi ne mai zaman kanshi cikin ilimin hadisi rubutun hadisi na ƙarya ga sanan sai ibnu al-jawzi suna da sai al-imam ibnu taymiya da malamai na hadisi duk suna da al-ilal mutanahiya fil ahadith al-wahiya ga sanan hadisi na ƙarya tili suke jingim dubunnai hadisan ƙarya kaga yake nuna cewa abinda annabi ya ambata gashi ya abukukin wanda bai sani ba yake mu'amala da ilimin hadisi yayi ta dauka shara ba tare da ya sani ba yace rawina hazihi alahadisi salasa fi awwal sahihi muslim wannan hadisan guda uku duka mun rawaito su cikin abun gakin sahihi muslim rawina aidan mun rawaito kuma cikin sahihi muslim qala malik yake cewa rahimahullah ilam ka sani annahu laysa bi islam rajulun hadasa bi kulli ma sami'a yace mutum ba zai kubuta ba wa duk wanda ke bada labarin duk abin da zai fada duk abin da zai ji ko a labaran duniya ba ma a ilimi ba ya zama duk abin da kaji fada shi zaka yi to sunanka kai ƙarya yace wala yakunu imaman abadan wa huwa yahaddisu bi kullu ma sami'a mutum ba zai zama liman cikin wannan fanni ba matukar yana bada labarin duk abin da ya ji sai an taci malik ke wannan magana qala iyas rahimahullah ta'ala ke cewa iyaka wa shana'a fil hadis ka shaidinka da muna nama hadisi fa innahu kallama hamalaha ahadun illa zalla fi nafsi wa kuzba fi hadisihi yace da wuya mutun zai kasance hamalaha ahadun mutun ya dauki wannan abu sai ya kaskanta a cikin karan kanshi kuma a kayyata shi da abin da zai fada abdullahi ibn mas'ud yake cewa ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la yablughu uqulhum illa kana li ba'dihim fitna ba zai kasance ba kana ba ma mutane hadisi wanda hankalin su bai kai ba sai ya kasance fitina ne ga wasu jama'a kamar yadda muke akwai wannan rubutu wanda nayi shi na gama ma kai safa 80 ina ga darasin wannan dauran mu ta gaba kanshi zammi wannan mazahirul hikima fi da'wa fi asrana al-hadir hikima a cikin da'awa akwai wannan babu nayi magana kanshi da manganin magabata masu yawa ba ma mutane al'umma daidai ilimin daidai hankalin su wanda muna fama da wannan matsalolin zan gani malami ya zo yana hadin wani abin da bai dace ba jahilai awamun nasu ji asalin shi abin gaskiya ne gaskiya ne to amma ba kowace gaskiya bace ake fadanta a ko ina wata ta daliban ilimi ce wata ta awamun nas ce gashi nan wani tambaya ma ne zai amma ba zaka bashi amsa ba dan ka san ilimin shi bai kai ba ma ka bashi wannan amsa bai kai ba ala sabilin misal mu samu wasu jahilai suna ta rikicin cewa wai an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutsari a tsaye ko bai yi ba suna rikici su tsaida ka su tambaye ka wannan kawai kace musu ban sani ba ko kana gashi hadisin a muslim amma kace musu ban sani ba ba boye ilimi bane hikima ce cikin da'awa da sanin ilimi inda ya kamata a aza shi ba ga jahilai ba wanda basu san abin ba sai dai su muna nama annabi zato ko su zagi muslim kin ma da hudu hadisin su kahurta kaga wajen neman kace ba ka boye ilimi ba ka kahurta su hadisi ne mutawatiri yace rawa kulluha dukkan su yasa yace wasun su sai ya zama na fitina gare su matukar kana ba su ilimin da bai kai nasu ba shi yasa mun gani a sahihul bukhari yake cewa wanda ya boye ilimi ga wasu mutane dan saboda kada su gane shi ba muslim ya rawaito duka wannan a muhiddin an-nawawi rahimahullahu ta'ala cikin sharhi sahihu muslim yake cewa falyatabawwa amqaduhu ai shine falyanzilhu ya sauki masaukin shi wakilu suka ce ma'anahu falyantazilu manzilan minan nar ya sauki masauki a wuta summa kila sannan sai aka ce innahu du'a'un bilabzil amr addu'a ce da lafazin umarni ma'ana Allah sabkar da shi mazaunin shi na wuta ai bawwa'ahu Allahu zalika Allah sabkar da shi haka wakilu suka ce huwa khabarun bilabzil amr khabar ne annabi ke bamu da lafazin umarni ma'anahu shine qarissa waje zalika ya wajabci wannan falastaudu nafsuhu alai kawai ya sauki masaukin shi gobe kiyama da ta tashi kan ma ya jira sakamako da hisabi ya je ya zauna masaukin shi ya'ani haza jazaohu yana nihin wannan shine sakamakon shokaru zazabihi ana iya mishi sakamako kadai afullahul karimu anhu Allah yana iya mishi afuwa wala yuqdau alaihi bi dukhulin nar baza amu yanke mishi bace tabbas wuta zashi yace wa haza sabilu kullu ma jaa min alwa'id bin nar li ashabul kaba'ir ghayr alkafir wannan ita ce hanyar dukkan hadisan da suka zo da mummunan narko da wuta ga ma abuta kaba'ira wanda ba kahurai ba fa kullu ha yuqalu dukkan su abinda za a ce haza jazaohu wannan shine sakamakon shokadu jaza ana iya mishi sakamakon gadi ufa ana iya mishi rangwami wa in juziya wa udkhila an-nar fala yakhludu fiha idan an mishi sakamakon kuma ya shiga wutar to ba da wama zai yi matakar akwai imani da musulunci tare da shi yace balla budda min khurujihi min habi fadlillahi wa rahmatihi ba makawa sai ya huto da faral Allah da rahama shi wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa wala yakhludu fi an-nar ahadun mata ala at-tauhid malan yace babu wanda zai mutu a cikin wuta matakar ya mutu akan tauhidi yace wa hazihi qa'ida muttafaqun alaiha inda ahlus sunnati wal jamaa wannan ka'ida ce wanda an yi ittifaki akan ta wajen ahlus sunna wal jamaa wa ammal kazu fa huwa indal mutakallimin min ashabina amma abinda ake ce ma ƙarya a wajen malaman ilmul kalam daga cikin daliban mutananmu yana nihin hanafiya da mun ga cewa malamin hanafiya ne al ikhbaru an shay'a la khilafu alwaqi sahawan kana am amdan ba da labarin abinda abu akan sabanin abinda yake sawa'un duk da gangan ne ko kuma da gaske wannan shine ta'arifin ƙarya a lugha ta'arifin ƙarya kawai shine mutun ya bada labarin wani abu sabanin abin da yake da gangan ne ko da mantuwa kawai ƙarya ake kiran shi ya rage in an ga da gangan ne ta zama ƙarya mai zinubi inda mantuwa ne ta zama ƙarya wanda an yi rangwame akan ta shi yasa zamu ga cikin hadisi da dama Aisha za a kawo mata labarin wani sahabi ya ce kaza ta ce kaza ba fulan wani yayi ƙarya ba ƙarya wanda muka sani wa muke tana nihin yayi kuskure yace al-mutakallim alai khabaru an shay wa hadha mazhabu ahlus sunna wannan shine mazhabin ahlus sunna wa shartul mu'tazila al-amadiyya fi amma sharadul mu'tazila sun shartanta cewa sai an yi ta ganga ake kiranta ƙarya yace wa fil hadisi fawaidun wa qawaid wannan hadisin cikin shi akwai fa'idodi da ka'idodi min ha daga ciki annal haqu ma ana fil amdiyya laysa bi shartin fi kawn al-khabaru kaziban yace gaskiya tana tare da mu cikin cewa da gangan kin ba sharadi bane cikin kasancewar labarin ya zama na ƙarya wa min ha daga cikin maji ufil fasl al-ati abunda zai zo cikin fasali na gaba na bakwai kenan al-fasl as-sabi fasali na bakwai fi ahkamil kazb ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin hukuncin yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd shara'idur riwaya da wasu daga cikin sharuda na riwaya wa fiha masail ciki akwai masaloli al-mas'alatul ula mas'ala ta harku rawina mun rawaito dai fi sahihi muslim cikin sahihi muslim lil imam an-nawawi sharhi kai sharhi sahihi muslim annal kazb ala rasul sallallahu alaihi wasallam haramun ƙarya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haramun ce wa fahisha azima mummunan abu ne mai girma wa mubika kabira abu ne mai halakarwa mai girma wa haza muttafaqun alai wannan ittifaqin malamai ne lakin ikhtalafu shi dai malamai sun yi sabani annahu hal yakfuru amla shin mutun zai kahurta ko kuwa min gairi an yastahillahu mutun bai ga halaccin abun ba wanda yake yin ta ba tare da ya ga cewa yana ma ma'aikin Allah ƙarya amma ba yana ganin cewa halaka bane ya san haram ne amma ya kuma yana mushi shin zai kahurta ko kuwa yace al-mashhur min mazahibul ulama shahararre daga mazhabin malamai min at-tawa'if daga cikin tawa'if na malamai annahu la yakfuru cewa ba kahuri bane qala shaykh abu muhammad al-juwayni yake cewa walid imam al-haramaini baban malamin al-imam al-haramaini ne al-mu'ali innahu abul mu'ali yake cewa innahu yakfur bi ta'ammul al-kazib alay mutun yana zama kahuri in yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam qariya wa haka imam al-haramaini an walid hadha al-mazhab al-imam al-haramaini imam abul mu'ali ya hikaito wannan magana daga baban shi wa annahu kana yaqulu fi durusihi kaseera cikin darasin shi da dama yana cewa man kazaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amdan wa uriqa damu yace duk wanda yamma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da gangan kafara ya kahurta uriqa damu za a zubda jinin shi amma wa da afal imam al-haramain hadha al-qawl dan shi al-imam al-haramain ya raunanar da wannan magana shi ma kan shi bai yarda da ita ba wa qala yake cewa innahu lam yarahu li ashabi min al-hadisi bai gaba wasu daga cikin min al-ashabi bai gaba wannan magana daga cikin malamai innahu hafwa azima yace wannan babban kuskure ne ba bai yi wa sawabu ma qaddamnahu anil jumhuri magana mai daidai wanda muka gabatar daga malamai kaga adalcin malaman hadisi al-imam abul ma'ali baban shi ne tahi akan wannan ra'ayin cewa wanda yamma annabi ƙarya kahuri ne amma shi yake raddi akan ta cewa babban kuskure ne wanda ba bai yi wanda babu wanda ya tahi akan wannan qultu sai nake cewa hazihi jumla fi shari sahih muslim al-imam muhiddin an-nawawi rahimahullah wannan jumla tana cikin shari sahih muslim na al-imam an-nawawi yace walakin kuntu fi hadarna yace walakin kuntu sai dai na kasance fi hadarata shaykhana al-imam al-jalil al-hafiz al-kabir ina cikin majalisin darasin mu na babban malamin mu babban hafizi rihlatul ard wanda ya cika duniya da yawo musnadul alam mai sanadin duniya maulana shay shamsuddin abul khair muhammad ibn al-jazari ad-dimashqi al-umari al-imam ibn al-jazari yake ni yauman a wata rana bi zahir banda a wani gari bi bali ibarat hira a cikin garin hira yana ba mu darasi yana kharaja minha aziman ala ziyarati baitillah ya huto yana niyya zuwa ziyarar dakin Allah yace wal muawada ila shiraz yana niyya koma zuwa garin shiraz fi sha'ban a cikin watan sha'ban sanati 21800 shekara ta 821 fa adani juz'an sai ya bani wani juz'i na littafi juma'a fil kufriyat wanda an hada abubuwan da ke kahurtarwa fa nazartu fihi babban malamin shi ibnu al-jazari ya dauko wannan littafi ya bashi littafi ne wanda aka hada abubuwan da suke kahurtar da mutum sai na duba cikin shi akwai masaloli masu yawa minha annahu qala anil hafiz az-zahabi sai na gani cewa ya ciroto daga hafiz az-zahabi sahibul kashif annahu qala fi kitabul kaba'ir man kazaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaammidan in kana fil halal wal haram yakfuru bil ijma' cewa wanda yamma ma'aiki ƙarya idan cikin halal da haram ne ya kahurta da ijma'i wa in kana fi targhib wa tarhib yakfuru indal jumhur in kuma cikin targhib wa tarhib ne ya kahurta a wajen mafiya yawaicin malamai faqultu li shaykh sai na ce ma malamin mu al-imam ibn al-jazari kenan haza mukhalifu lima qalahu al-imam an-nawawi rahimahullah fi sharh sahih muslim yace wannan malam ya saba ma abinda ke cikin abinda yake sharhin sahih muslim falam yunkar ala hadhihi ar-riwaya allati naqaltu an al-hafiz az-zahabi yace bai yi inkari ba akan wannan abin da na cirato daga hafiz az-zahabi wa fi tarjamati shu'abul iman da cikin tarjama ta shu'abul iman qala sai yace in kana al-kazibu amdan ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram yakfur idan ya kasance yin ƙarya da gangan ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halal da haram mutun yana kahurta fi ghairi zalik da wannan qala ba'dul ulama wasu malamai suka ce yakfuru zai kahurta li anna al-kazibu alaihi ihdasu shar'in yace dan yi wa annabi ƙarya kamar kirkiro wata shari'a ne kama kirkiro wata shari'a ne wali annahu kazibun ala Allah fil haqiqa kama ƙarya Allah aka ma ƙarya cikin haqiqa iz huwa la yantiqu anil hawa dan shi annabi bai furci akan san rai in huwa illa wahayun yuha ba komai bane sai wahayi ne ake mishi kenan ku tunda maganar annabi wahayi ce in kai mishi ƙarya kama kayo kirkiro wata sabuwa aya ne a Qur'ani wanda ya kirkiro sabuwa aya a Qur'ani irin na ɗan shi a mun san cewa kafuri ne amma wannan tawili ne na al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala malamai basu ta yi ba akan kahurcewar wanda yake ma annabi ƙarya matukar bai halittar da yin haka ba al-mas'ala thaniya mas'ala ta biyu rawina mun rawaito fi sahih muslim cikin sahih muslim anna man kazaba alaihi mu'tam dan duk wanda ya ma'annabi ƙarya da gangan fi hadisin wahirin cikin hadisi guda daya fusika za a fasikantar da shi wa ruddar ruwayatu kullaha dukkan ruwayar shi za a maida ta ƙarya dai kan ma ma hakika irin ilimin hadisi aka same ka da ƙarya daya ko ingantattun guda dubu da ka kawo watsi za a yi da su wa badal al-ihtijaj bi jami'iha ba za a yi hujja da dukkan ruwayar wannan mutum ba falau ta ba hasanat tubatu ko ya tuba ya kyauta tuba shi wannan tuba shi tsakanin shi da Allah amma malaman hadisi dai sai amshi ruwayar shi har abada an gama faqad qala jama'atu min al-ulama jama'a da dama daga cikin malamai cikin su akwai Ahmad ibn Hanbal da Abubakar al-Humaidi Sheikh al-Bukhari malamin Bukhari wanda hadisin farko Bukhari ce haddathana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair al-Qurashi yace wa sahibu Shafi'i dalibun al-Imam Shafi'i da Abubakar Sayrafi daga cikin malaman Shafi'iyya wa ashabul wujuhi daga cikin malaman wujuhi daga cikin su mutaqaddimuhum fil usul wal furu cikin malaman usuli da furu'a la tu'asiru tawbatuhu fi zalik tuba shi batara tasiri ko ya tuba malaman hadisi an kare karban ruwaya shi har abada wala tuqbalu ruwayatuhu abadan har abada ba za a amshi ruwaya shi ba bali hatu majruhu da'iman har abada wannan mutumin majruhu ne har abada ilimin hadisi malamai sun kafa dokoki masu tsauri saboda kiyaye sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa adlaka sayrafi al-imam sayrafi yayi idlaki ma wa qala yake cewa kullu man asqadna khabarahu min ahli an-naql bi kazbin wajarnahu alai lam na'ud li qabuli bi taubatin tazhar yace duk wanda muka sarayar da ruwaya daga gare shi daga cikin malaman hadisi masu rawaito hadisi saboda ƙarya da muka samu daga gare shi har abada ba zan mu koma karban ruwaya shi ba dan saboda wata tuba da ya bayyana wa man da afna naqalahu duk wanda muka raunana amsa hadisin shi lam naj'alhu qawiyan ba'da zalika har abada ba zan maida shi mai ƙarfi ba bayan wannan wa qala yake cewa zalika wannan duka yana cikin ilimin jarh wa ta'dil wanda har yanzu ban mu kai ba a cikin ilimin hadisi ya akwai su ilimin muka da dama wanda har yanzu ko sadara dai ba mu taba bayi akan shi a duk ciki akwai ilimin aljarh wa ta'dil yace zalika maktarat fihi ruwaya wa shahada anan ne inda da ruwaya da shahada aka samu bambanci walam ara dalilan lim wanda ma ya kasance a cikin shahada ne shi ma malaman tafsiri sun yi sabani cikin harkan suratul anzalnaha wa faradnaha a cikin nan gurin wanda yayi shahada wanda yake shaida ne bayan ya tuba Allah madaukin sarki yace Allah mai gafara ne mai rahama bayan ya shaida ƙarya to wannan a shaida ma malamai sun yi sabani shin za a amshi shaida shi anan gaba ko kuwa yace to nan shine bambancin ruwaya da shahada ruwaya ita kawai har abada ba a amsa matukar an same shi da ƙarya yace walam ara dalila li mazhabu haula ban gaba dalili ga mazhabin wannan wa yuzu an yuwajjaha bi anna zalika tagalizun wa jazrun fil kazb anil kazb alayhi li azmi mafsadatihi yace abinda za a ce ai taujihin wannan magana shine cewa kabrar magana ne da kuma tsanantawa mai wadda ta kai matuƙa gami da yi wa annabi ƙarya dan saboda girman mafsada abin ƙarya dai kan mushi an rike ta addini har abada ana amfani da ita mu duba mu ga wannan wanda ya kawo wannan na Kano wanda ya kawo ƙaryar raka'o'in nan na Ramadan mu duba ga yadda ta watsa a ƙasar Hausa ya zalunci mutane ba ƙaramin zalunci ba kaga ƙarya ce dai yayi amma ga ta nan gurin ta gama al'umma sai wahala ake ta ba su a sanan ana ta ba to ka gani wannan ba ƙaramin ƙarya bace na Kano ne mutanen gashi na rubutun tawada ne ma gashi na ake sayo shi a kasuwa ya raba ma Anas ya tahi ne akan halaccin ƙarya akan annabi in ya kasance cikin alheri ne zan mu ga maganan dan gaba ko alheri ne baka da ikon ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan magana kaga babban mafsada ce kana tunanin alheri ka kawo alhali sharri ne saboda shari'a ce ka shar'anta wani abu ka azama mutane bako cikin addini wanda da hadisan ƙarya a cikin al'umman mu abubuwa nawa aka shar'anta ma mutane da ba kaira ba sabo ba dalili an shar'anta wa mutane sai wahala suke yace dan saboda mafsada fa inna mafsadatuha yasiru shar'an mustamirran ila yawmil qiyama shari'a ce da za a tayin aiki da ita har zuwa qiyama yace bi khilafil kazbi ala ghairihi wa shahada da sabani in ƙarya ce aka ma wani ba annabi ba ko shahada ita wannan kawai innan ma wancan malamin ƙarya ko wancan abin ya tsaya akan shi amma in annabi nan ma al'umma ce nan aka ba ma wani abu har zuwa qiyama suna ta aiki da shi yace fa inna mafsadatuhuma qasira laysat amma kayiwa wani ƙarya ko kuma ƙarya cikin shahada bada shaida wannan kuma abu ciki a shahada ta alƙalanci yake ni wannan kawai abu ne wanda ya takaice laysa ta'amma an banna shi takaitatta ce ba ta gama gari bace kurtu sai nake cewa wallazi zahar haula'i al-a'imma da'ifun mukhalifun lil-qawa'id ash-shar'iyya yace abin da ya bayyana daga manganun wannan magabata mai rauni ne kuma ya saba ma ka'ida ta shari'a wal muqtaru zababban magana al-qada'u bi sihhati tawbatihi fi hadha za a yanke cewa tawbar shi ta inganta wa qabulu riwayatihi ba'daha kuma za a amshi riwayar shi bayan wannan idza sahat tawbatuhu idan tawbar shi ta inganta bi shuruti hal ma'rufa da sharuddan ta wanda suke sanannu wa hiya al-iqla'u an al-ma'siyah shine ya fasa wannan saban wa nadamu ala fi'liha kuma da nadama akan aikatawa wal azmu alla ya'udu ilaiha da niyyar ba zai koma gare ta ba kamar da mai ahadari ya ambata fa hadha huwa al-jari ala qawa'id ash-shari' wannan shine abin da ya gudana akan ka'idodi na shari'a wannan babban mas'ala ce wadda ta kawo sabani akan tsakanin malaman hadisi wanda yake ya bayyana yana ƙarya ga annabi kuma ya tuba shin za a amshi ruwaya shi bayan wannan sabani ne ba karami ba shi yasa malam yake bayyana shi wujuhatu nazarin shi cewa za a amshi tuba shi wa kada ajma'u ala sihhati riwayati man kana kafiran fa aslam sun yi ijma'i akan ingancin karban ruwaya wanda kafuri ne kuma sai yan musulunta fa aksaru sahaba kanu bi hadhihi sifa yawaicin sahabbai wannan ita ce siffa su kahurai ne suka musulunta wa ajma'u ala qawli qabul shahadatin kuma sun yi ijma'i kan ana amsa shaida su wala farqa bainar ruwaya wa shahada wa ruwaya fi hadha ba bambancewa tsakanin shahada da ruwaya cikin wannan yace hazihi aljumla aidan min shari sahihi muslim wannan jumla duka daga sharin sahihi muslim dama malam ya faɗa cewa babu abin da yayi a cikin nan sai jam'in maganganun magabata da jerantawa kuma jerantawa ma sai wanda ya isa yake jerantawa dama yana daga cikin abun gakin agharadul bahs guda nawa jam'ul mutafarriq hada abubuwan da suke rarrabe yace qultu sai nake cewa hazal ladzi karau haula ila ayma ila akhirihi min kalamin nawawi aidan duk abinda magana nan da aka faɗa har zuwa ƙarshe maganganun al-Imam an-Nawawi ne cikin sharhi sahihi muslim al-mas'ala salisa mas'ala ta uku rawina mun rawato cikin sharhi sahihi muslim annahu la farqa fi tahrimil kadhib alayhi babu bambancewa tsakanin yima annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam ma kana fil ahkam wa baina ma la hukuma fi tsakanin abin da yake hukunce hukunce ne da ma wanda babu hukunce hukunce ka targibu wa tarhibu wal mawa'izu wa ghairi zalika kamar targibu da tarhibu da wa'azuzzuka da wani wannan yace wa kulluhu haramun min akbaril kaba'ir dukkan shi haram ne yana daga cikin mafi girman kaba'ira wa aqbahul kaba'i yana daga cikin mafi munin abun muni bi ijma'il muslimina da ijma'in muslimai ba ma hawa malamai ba da ijma'in muslimai gaba ɗaya haramun ne yi wa annabi ƙarya ko cikin at-targibu wa tarhib allazina yutaddu bihim fil ijma' wanda ake lissahi da su cikin ijma'i kaga wannan yace khilafan lil karamiyya ad-da'if al-mubtadi'a sabanin karamiyya kungiya wadda take ta bid'a fi za'amihim al-ba'd cikin raya wasu ta banza annahu yajuzu wad'ul hadisi fi targhib wa tarhib wanda suke ganin ya halitta kirkiro hadisan ƙarya cikin kwadaitarwa da zaburarwa kamar wancan wanda yake ganin cewa ai zaburar da mutane ne zuwa ga yawaita salloli a cikin Ramadan a kirkiro musu wannan nafilfilin da wannan ra'ayin ne da wannan tunanin cewa in aka yi ta hadin aka kawo zungurin ƙarya cikin ladan wata lada raka'a na wani dare sai a ce an baka ladan annabi dubu sa annabi 70 wanda hadda annabi Muhammad a ciki din rayuwar annaba annabi Nuhu kadai ba an Allah shekara dubu ba wani abiyen yana da awa duka kai a wannan yan raka'o'in naka na minti 20 awa ka ladan shi har annabi alaihi salatu wasalam kaga sai zamana ya kumshi cin mutuncin annabawa ma ya kumshi cin mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma sauran annabawa a wannan dan abun a ce an baka wannan ladan duk da ƙaryan ma da takaitawa akai dama wanda bata kai ga sukar annabawan Allah ba amma sai zamana an wuce gona da iri wanda kuma rishin fahimtar mutanen mu ne wanda suna yaki da littattafan da suke mustahalasatu wanda suke na zamani amma kuma shi wanda ya kirkiro wannan gashi a Kano mai yiwuwa an kai sayayya kun kwatse ma a kasuwa ya kirkiro abun kuma yana nan yana yawo kuma yana cikin al'umma kuma an gaya mishi bai kamata ba ya kiji abun ya watsu kuma dake banna da ma haka take watsuwa ya watsu ba yadda ake iya dakatar da abun yace wa taba'ahum fi hazal kathir kuma duka wannan fa ya kawo shi duk wanda sai ilimin hadisi daga dokan littafin kasan ƙarya ce din daga harkon shi tun daga harkon shi aka ce an daga Anas Allah radda shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yi sallah cikin raka'a ta harko dare na harko kaza kaza ya kari kuma aje a tabi duka wannan azama dai Annabi ya hudu raka'o'in nan na dare 30 Annabi lami kun yasrudul kalamu sardan bai kasance yana zubo zance ba haka rana ɗaya da aka samu hujjatul wada'a wanda Annabi ya dogon zance banda ita ba a samu ba dogon wuni da wani wuni guda da Annabi ya dogon zance banda su ba a samu ba inda yake ta zubo zance haka babu su duka maganganun shi takaitattu ne yace fi haza kasiruna minal jahala yace wataba'ahum fi haza kasiruna minal jahala diyawa daga cikin jahilai suka bi su allazina yasbuna anfusahum ila zuhud wanda ke nasaba kansu zuwa ga zuhudu aw yansubuhum jahalatan mislahum ko kuma jahilai ɗan uwansu suke nasaba su zuwa ga zuhudu wa shuhubati za'amuhum albatil yace suka ce wai shubhar wannan ƙaryar tasu annahu ja'a fi riwaya yazo cikin wata riwaya yace man kazaba alayya muta'ammidan liyudilla bihi duwan da ya muni ƙarya da gangan dan ya batar da mutane fali tabawam qaduhum minanna suka ƙara cewa liyudilla bihi dan ya batar da mutane su kuma yace ai mu wannan ba dan batarwa ba muka yi ta ƙaryar dan shiryar da mutane muka yi ta to ana shiryar da mutane da ƙarya yace wa za'ama ba'duhum wasan su sun za'ama sun yi rai cewa anna haza kazbul lahu la kazbun ale wannan ƙarya ce ta alheri aka ma annau ba ƙarya ta sharri ba yace wa haza lazim tahalu wannan abin da suka nasaba zuwa gare shi wa fa'aluhu suka aikata shi wasta da lubi shi suka yi hujja da shi gayatul jahala ƙarshen jahilci kenan wa nihayatul ghafla kuma ƙarshen rabkana kenan wa adallu dalailu ala ba'dihim kamar yadda a wancan lokacin da dama akwai irin wannan a yanzu ma akwai shi wanda jahilai daga sun ga wani wanda yake mai riko da tabji ko da yaushe yana masallaci ga yawan azumi ga yawan sallah mutun ne mai zuhudu mai gudun duniya ko jahili ne zai dauke shi a malami to irin wannan a wancan lokacin su ne masu zubo ka hadisan ƙarya su ne suke kawo hadisan ƙarya asalin su ba malamai bane amma kuma jama'a sun dauke su a malamai suna ta zubo hadisai suna ganin cewa su ma ana iya ruwa su kan an ji su kirkiro ƙarya su zuba ta a cikin al'umma ba da mummunan manufa ba dan kare mutuncin suka a su zuba da darajar tasu to haka shi yasa al-Imam Malik ya fahimci wannan a masallacin Madina an ce mishi da kamar su malam wani jama'a da dama aka zano mishi jingim baka zuwa dokan ilimi wajen su yace ba ahalin shi bane ba ahalin hadisi bane ko ka dauke su malamai a wajen ku ne suke malamai shi ya san sirrin abun yace wa adallu dalailu ala ba'dihim mafi dalili akan ala bu'dihim min ma'rifati shay'in min qawaid ash-shar'i mafi dalilin da ke nuna sun yi nisa game da sanin ka'ida ta shari'a yace wa qad jama'u fihi jumalan min al-aghalidul la'iqa yace sun hahada abubuwa jumla da dama na kurakurai na galat mai yawa alla'ika bi uquli wanda ya dace da hankalin su as-sahifa hankali wanda yake mai rawarawa hankali ba tabbatacce ba wa azhanihimul ba'idal fasida da tunanin su manisanci kuma babatacce fa khalafu qaulullahi ta'ala suka saba mahadar Allah cikin qur'ani wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakkai tsaye game da hadar abinda baka da ilimi akan shi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu zalika kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan wannan Allah zai tambaya akan su wa khalafu sari hadhihi al ahadith al mutawatira sun saba ma wannan hadisan mutawatirai wal ahadith ku duba ku gani fa wani abu mamaki hadisin da annabi yake hani game da ƙarya shine mafi girman hadisi mutawatiri wanda sahabbai 100 ba bi suka rawaito shi a wani gurin ma sun yi hadisi sahabbai wajen 100 bi suka rawaito hadisin wannan ciki akwai al ashara al mubashirun bil janna babu hujja ga mutun ya ma annabi ƙarya yace fi izam shahadatu zur cikin girmama shahada zur shaida ta zur wa khalafu ijma'i ahli al-hall wal aqdis saba ma ijma'i na ma'abuta kulli da warwarewa na musulunci wa gairu zalika min ad-dalail al-qada'iyyat da ma wani wannan cikin dalilai yanka ku wanda ba su daukan shakku fi tahrimil kazbi ala ahadin nas cikin haramun ne kama daidai kun mutane ma ƙarya fa kaifa biman qawluhu shar'un wa kalamuhu wahyu to kuma ina a ce wanda magana shi shari'a ce zancen shi wahayi ne kamar shi ƙarya wa iza nazara fi qawlihim idan mutun ya duba cikin magana su wajada kaziban ala allahi liqawli zai ga ƙarya ce suke ma allah wa ma yanduku anil hawa in huwa illa wahyu haka madda malamin shi ibn al-jazari ya fada wanda ya ma annabi ƙarya a hakikanin magana allah ya ma ƙarya ومن اعجب الاشياء اتنا daga cikin mafi abun mamaki qauluhum hada so yace ce haza kazbul lahu ƙarya ce ta alheri aka ma annabi la kazbun alai ba ƙarya bace aka mishi yace haza jahalu minhum bi lisan al arab wa khidab al shar'i wannan ya nuna sun jahilci harshen larabci da kuma khidabi na shari'a fa inna zalika inda kull indahu kazibun alai, yace dan saboda wannan dukkan shi ƙarya ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal hadithu allazi ta'allaqu bihi, amma hadisin da suka rataye da shi, fa ajabal ulama wa ana hau bi ajuba ahsanuha wa ahdaruha, malamai sun bada amsa akan shi cewa wailu yidilla bihin nas, dan ya batar da mutane, wanda yamma Annabi ƙarya dan ya batar da mutane. Yace malamai sun bada amsa mafi kyanta kuma abin da yake halarto mana a yanzu, cewa yidilla bihin nas ziyada ce batila. Ittafaqa al-hufazu ala ibdaliha, hafizan hadisi gaba ɗaya sun yi ittifaki kan cewa ƙarya ce. Wa annaha la tu'rafu sahiha bi hal, cewa ba a santa ba da inganci ta kowace huska. Asani na biyu, jawabu Abu Ja'far ad-Dahawi rahimahullah, magana Abu Ja'far ad-Dahawi yace annaha law sahat la kana lil ta'kid, koda wannan ƙarin yidilla bihi ta inganta, Abu Ja'far ad-Dahawi yace to dan ta'kidi ba dan sharadi bane ba, ba dan sharadi bane. Qawluhu ta'ala faman azlama man iftara 'ala Allahi kadhiban yudilla an-nas, wa amma fi bata, babu wanda yake mafi bata kamar wanda ya kirkiro ƙarya ga Allah sai ya ce yudilla an-nas dan ya badda mutane. Kenan yanzu nan gurin wani sai ya ce to ni kirkiro ƙaryar da ne ba dan in badda mutane bane, kenan ya halitta kama Allah ƙarya in ba dan ka badda mutane bane. Kenan wannan shi ma haka ne, yadda Allah ya ta'addarta cewa ma wacce cewa yudilla ta inganta, to haka za a dauke ta yudilla an-nas ba sharadi bane, ta'kidi ne. Wa salis na ukun, annal lamu fi yudilla, lamun kin dake cikin yudilla laysa lamu ta'lil, ba lamu ta'lil bace, bal hiya lamu sayrura wal aqiba, lamun ce ta sayrura, komawar abu da aqiba. Yudilla an-nas wai dan karshen abun ya koma zuwa kaza. Ma'anahu ma'anashi anna aqibatu kazbihi yasiru ila al-idlal, karshen ƙarye shi dai zai koma zuwa ga batarwa ka qaulihi ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa la musayrura a wannan ayar malami suke ta misali da ita. Falatakadahu alu fir'auna laykunu lahum aduwwan muhazana, yan gidan fir'auna suka tsinci Annabi Musa dan ya kasance musu maki kuma ya kasance musu bakin ciki a nan gaba, dan wannan suka dauke shi. In ka dauke shi lamu ta'alil ce yan gidan fir'auna sun dauki Annabi, sun tsinci Annabi Musa dan ya kasance haka, a li yakunu aqibatu amrihi hakaza, a ƙarshe su sun dauka da yanzu mai musu alheri, amma a ƙarshe haka zai kasance. Ita ce lamu sayrura wal aqiba. Wa naza'iruhu fil qur'ani wa kalamul arab aktsar min an tuhsar, irin wannan a cikin zancen larabawa da qur'ani yahi aqididdige. Wa ala hadha yakunu ma'anahu, akan wannan sai ma'ana ta ce faqad yasiru aqibatu amrihi kazban idlalan, karshen ƙaryar dai da yamma annabi zai kasance badda mutane ne. Wa ala az-jumla, wa ala al-jumla, akan wannan jumla yace fa mazhabuhum arda min an yu'na bi iradihi, mazhabun wannan mutane yahi halaka sama da a ce ana mushi raddi, ana mushi ne saboda jahili, amma wannan abun bai ci ba har mu tsaya muna raddi akan shi. Wa afsad min an yuhtaju ila afsadi, bacin shi ya wuce bacin da har za a tsaya ana bata shi. Hazihi al-jumla aidan, wannan jumla ita ma daga cikin sharhi ne na sahih muslim na imamu an-nawawi. Al-mas'ala ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, rawina man rawata fi sharhi sahih muslim, a sharhin sahih muslim yace yu'arramu riwayatul hadith al-mawdu', an haramta hadith riwaya hadisi mawdu'i. Iza ulima aw galaba ala zannihi wa da'ihi, idan mutun ya san tabbas ko kuma yana da tabbas kin cewa zanni, yana da zatan cewa wannan hadisi na ƙarya ne. Fa man rawa hadisan, duk wanda ya rawato hadisi, alima an uzanna, ya tabbatar ko yake zatan wadu'ahu cewa hadisi ne na ƙarya. Wala yubayyinu halu riwayati, bai bayyana galkashin a lokacin da yake riwaya shi ba. Fa huwa dakhilun fi hadha al-wa'idi, ya shiga cikin kalkashin wannan wa'idi. Mundarijun jumlatul kazzabin ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya shiga cikin wanda suka mama aikin Allah ƙarya. Wa dullu alaihi aidan al-hadithu allazi akhrajahu muslim fi sahihihi, yana da abinda ke nuni kan wannan hadisin da muslim ya rawaito cikin sahihin cewa man haddasa anni bi hadisin yura annahu kazib fa huwa ahadul kazibin, ahadul kazibin ko ahadul kazibaini, wanda ya rawaito hadisi daga gare ni wanda ana ganin cewa ƙarya ce gare ni, to fa huwa ahadul kazibaini, yana ɗaya daga cikin maƙaryata bi Musailama al-Kazzab da Aswad da Al-Anasi a Yamama. Kenan wanda suka yi da'awar annabta da shi da su duk tahiyarsu ɗaya, kaga nan narkon yayi tsanani. An fassara shi da ahadul kazibaini, in kuma ahadul kazibina yana ɗaya daga cikin wanda suka mini ƙarya. Al-mas'ala al-khamisa, mas'ala ta biyar, rawina mun rawato fi sharhi sahihi muslim, cikin sharhin sahihi muslim, yana yawan kawo shi saboda sharhin sahihi muslim shine mafi sharhi na al-imamu an-nawawi, shine sharhi mafi kima mafi daraja a cikin shuruh na sahihi muslim, kuma al-imamu an-nawawi yayi kokarin hada shi da tace shi daga sharhin al-imamu qadi iyad ikmal al-mu'lim da sharhin al-imamu al-qurtubi al-mufhim da mashawaran shuru na sahihi muslim wanda suka gabace shi da at-tahrir na wani malami wanda ya rasu Allah masa rahama da jin kai gaba daya al-imam muslim wannan sharhi nashi duk wanda karanta na sauke shi nan da shekara 10 duk wanda karanta shi mujallal 10 ne zai kasance yana kumshe da ilimi da inda ana sharhin sahihi muslim aka ce al-imam an-nawawi ya ce magana ce da ake rigai-rige wajen amsar ta dan ya tace قال العلماء ما علمي سكتي ينبغي لمن أراد رواية الحديث أو ذكره يا كما تغوان دكي سر رواية حديثي كو أنبتنشي أن ينظر إن كان صحيحا أو حسنا يدوبا إن صحيحي نيكو حسنا يقول سيتي قال رسول الله صلى كذا النبي ياتي كذا أو فعل كذا كو يا أيكة كذا أو نهو ذلك من سيجل جزم كو ونوانا دسيبو جينا تبس اندي أبن ياتبت صحيحي نيكو حسنا حكا زكتي كو قال رسول الله صلى السلام كان دون إنش wa in kana da'ifan fala yaqulu amma in da'ifi ne kada yace fa'ala aw amara aw naha kai ce annabi ya aikata ko ya hana ko yayi umarni yace wa shibhu zalika min sayyidil jazm da ma irin wani wa'annan nasigogi na tabbas bal yaqulu bal yace ruwaya anhu kaza an rawaito cewa annabi ya ce kaza aw yurwa kaza ko ana rawaito kaza aw yuzkaru kaza ko ana ambato kaza aw yuhuka aw balagana aw ma ashbahu ko irin wannan dai wanda ke nuna cewa baka da tabbas babu tabbas ingancin abin dan da ifi ba a samu tabbas ba ya ingantu ko bai inganta ba ko da ana da ingancin sai ta wata hanyoyi da ake bi a wajen yayi irtiqai daga da'af zuwa hasanan da wasu hanyoyi ne daban kenan wannan abin da yake kenan ta'amuli da sha'anin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa ba karamin abu bane ba kawo mutun ya ga 50 hadisi ba ko ya ga مختار الاحاديث النبويه يقول باب الحديث كو يدوكا ريكا ما جاهلي واذي دشي يتن يدوكا ريكا ما جاهلي واذي دشي با قرامن ايكي بني كو من كانكانتا شي با قرامن ايكي بني يانا بوكاتر مسانيا غامي دا wannan fannin ilimin mustalahul hadis matkar mutun yana ta'amuli da hadisan ma aiki bai san mustalahul hadis bai tabbatar da cewa yana bisa katan kuskure wanda halakar da al'umma ne zai tai kuma duka wannan shine muke gani malamai da dama yaka gani ana ta yawan shirme mai yawa a cikin wannan fannin na hadisi al mas'ala sadisa mas'ala ta shidda rawina min rawaito da injimalan fi sahihi muslim sharhi sahihi muslim cikin sharhi sahihi muslim sharhin ma na muslim yake ne yana da sanadi zuwa ga Imam an-Nawawi qala al ulama malamai suka ce wayan bagili qari'u al hadisi ya kamata ga malamin hadisi mai karanta hadisi an ya arifa min an-nahwi ya san nahwu wal lugha da lugha wa asma'ir rijal da sunayen mazajan hadisi ma yaslumu qawluhu min al-galdi yadda magana shi ta kubuta daga kuskure kada ya zama yana karanta hadisi ya rai cewa shi ba malamin lugha bane bai san nahwu bai san ilmun rijal ba yana karanta sunan malaman hadisi da kuskure ko kuma sunayen marawitan hadisi da kuskure wanda wannan ba karamin nakasu bane duk wani malamin da ya kasance mustagil ne da ilimin hadisi mutakhassis ne ilimin hadisi sunan rawi ɗaya ka karanta da kuskure ba kaskanci bane karami gare ka da nunin cewa kai ba ahalin wannan fannin bane sunan marawita kowanne an dabbade shi da littattafan shi su al-Imam al-Khatib sun gama komai kowanne malami kake shakkun sunan shi ka koma ka ga yadda ake rubuta shi amma wasu malaman wanda malaman hadisi kansu suna kuskure wajen rubuta kai sunan su malamai sun tattara su sun musu bayanin cewa ga magana mafi inganci wajen sunan shi wannan ina ga sune muqaddima masu muhimmanci da malam ya gabatar da yawanci zan mu ga muqaddimat din da suke gabatarwa a ciki kun ga dai ga su wannan maganganu da ya daga harko har zawa nan gabaki ɗayan su maganganu ne masu daraja masu kima a cikin fannin sai kuma yanzu zai shiga cikin mawdu'in karan kanshi na abun nan na karatun al-imam yake cewa al-qismul awwal kashi na harko fil matni cikin matanin hadisi wa aqsamuhu da kashi kashin shi wa anwa'uhu da nau'i nau'in shi wa fihi fusul a cikin shi akwai fasalulluka masu dama al-fasalul awwal fasali na harko fi tafsili ajnasil hadisi cikin rarrabewar jinsi jinsi na ilimin hadisi wa anwa'uhu da nau'i nau'in shi aqsamul hadisi salasatun nau'in hadisi kashi uku ne akwai as-sahih da al-hasan da ad-da'if wannan kashin uku wa anwa'uhu salasuna nau'in shi kuma nau'i 30 ne aqsamu uku anwa'u kuma 30 minha ma yastariku fihi al-aqsamu salasa ciki akwai wanda nau'in guda uku suna tarayya da shi a'ani ina nihin as-sahih wal hasan wad da'if wa minha ma yaktasu bid da'if a ciki akwai wani nau'in wanda da ifi kadai ke tarayya da shi. Fadarbul awwal kashi na farko samaniyata ashara guda 18 ne, wanda wannan da zai kawo nau'in guda 18 nau'i ne wanda ana iya samun sahihi ciki, ana iya samun da'ifi, ana iya samun hasan, ma'ana bayyana alaka da cewa sahihi ne ko da'ifi. Shi yasa da ne muzakkara ta insan al'ula ne raba shi yadda ya kamata aqsamul hadis bi itibari turki wusulihi ilaina, aqsamul hadis bi itibari al-qabul aw ar-radd, takasimi mai kyau wanda mutun zai iya fahimtar wannan matakar ya bi shi da turfa fatanani. Nau'in na 18, amin amin. Al-musnad wal muttasil, akwai musnad da muttasil, da al-marfu, da al-mu'annan, da al-mu'allaq, da al-fard, da al-mudraj, da al-mashhur, da al-garib, da al-aziz, da al-musahhaf, da al-musalsal, da ziyadat as-siqa, siqat, da al-i'tibar bi shawahid wal mutaba'at, da mukhtalaf al-hadith, da an-nasikh wal mansukh, da garib al-lafzi, da fiqhu, da al-isnad al-ali. Wannan gabaki ɗayan su guda 18, wannan ana iya samun da'ifi, ana iya samun sahihi, ana iya samun hasan, bai rata da wani fanni ɗaya ba. Wa darbu sani nau'in na biyu, huwa ma yaktasu bid da'if, wanda yake banta da da'ifi kadai, isna ashara 12 ne. Akwai al mawquf, akwai al maqtu, akwai al mursal, akwai al munqadi, akwai al mu'dal, akwai al shaz, da akwai al munkar, da akwai al mu'allal, da akwai al mudallas, akwai al mudrab, al muttarib kai, da akwai al maqlub, akwai al mawdu, mafi sharri kenan shi a karshe. Al fasl sani, alaikum salam. Bai nuna nau'i ne, bai nuna cewa ko da ifi ne ko kaza ne, tana iya kasancewa duk da mafi galibin musalsalat da ife ne, kamar yadda garib al-gara'ib mafi galibin su da ife ne, amma ba shi yake nuna ba cewa dukkan su da ife ne. Al-fasl sani fasali ne bi fi hududi hazihi la fi hudud al-aqsami salasa, cikin ta'arifi an ce al-hudud shine ta'arifi, al-haddu shine ta'arifi, haddu kaza ai ta'arifu. Cikin ta'arifin wannan nau'i'ikan guda uku, na farko as-sahihi, hadisi sahihi, yace huwa mattasala sanaduhu bi naqlil adl ad-dabit an mislihi wa salima an shuzuzun wa illa, shine mattasala sanadu wanda sanadin shi ya sadu bi naqlil adli, wanda adali ya cirato shi ya kara cewa an mislihi ila muntahahu, da kwatankwacin shi har zuwa karshen shi, wannan sharhi ne ka ad-dabit mahar da ci an mislihi kwatankwacin sahun dabd kitab ko dabd sadar, wa salima min shuzu an shuzuzun wa illa, kuma ya kubuta daga shuzuzi da illa, wannan shine sahihi wanda ya hada wannan sharuda guda biyar wanda suke sananne. Yace wa awwal man sannafa fi sahihi al-mujarrad, farkun wanda ya wallafa littahi sahihin hadisi tsantsa al-Imam al-Bukhari, sannan dalibin shi Muslim, yace wa kitabuhuma wa kitabuhuma litattahun su guda bi asahhul kutub ba'da kitabullah, su ne mafiya ingancin littattafai bayan littahin Allah. Amma fadar al-Imam Shafi'i dake cewa ma a'lamu shay'an ba'da kitabullah asahhu min muwatta Malik, Shafi'i ya ce a cikin littafin shi rahimahullahu ta'ala, cikin manaqibu Shafi'i, yana cewa ban san ba wani littafi mafi inganci bayan littafin Allah sama da Muwatta Malik. Yace fa qubila wujud fa qabla wujudul kitabain, wannan ya fade ta ne kafin a samu Bukhari da Muslim. Summa al-Bukhari asahuhuma sahihan inda al-jumhur, sannan Bukhari shine mafiya ingancin su a wajen jumhurin malamai. Yace wal mawjudu fi kulli wahid minhuma bi ghairi tikrar, abinda ake samu na hadisi cikin kowanne daga cikin su Bukhari da Muslim ba tare da maimai ba, 4000 hadisi, hadisi 4000 ne. Wa amma ma al mukarrar, amma in an tare da maimai ne, fa fil Bukhari 7000, a cikin Bukhari hadisi 7000 ne. Wa 175 hadisan, da kuma hadisi 275, wa fi Muslim aksar min zalika, a cikin Muslim akwai sama da haka. Rawina mun rawaito cikin Jami'ul Usul anna al-Bukhari qala, Bukhari yana cewa kharrajtu kitabi as-sahih, na huddo littahi na sahihin wannan, min zuha 600,000 hadis, doriya zuha shine kama a ce abun nan abun da ya dora kaza, a ce 100 da kaza ko 200 da kaza, wanda doriya akan 600 da wani abu. Yace ma wada'atu fihi hadisan illa sallaitu raka'ataini, ban sa hadisi ɗaya ba ciki sai na yi mishi sallah raka'a biyu, Allah ya karba shi kuma ya mun muwafaka akan shi. Muga hadisi wajen 700 da wani abu, kowane hadisi ya mishi raka'a sallah guda biyu, ya yi mishi addu'a, kaga salloli nawa yake kafin ya gama, kuma gashi Allah ya karba yadda muka ga littafin shi, Allah madaukin sarki ya sa mishi albarka yadda ake zato. yace wa a'la aqsamu sahihi mafi girma nau'i na sahihin hadisi muttafaqa alai abunna bukhari da muslim suka huddu hadisin da bukhari ya huddu kuma muslim ya huddu kuma doriya akan haka abunda bukhari ya huddu muslim ya huddu ta hanyar marawaici guda kuma yace summa man farada bihi al-bukhari sannan sai abunda bukhari ya kadaita da shi wanda shi ya huddu muslim bai huddu ba summa man farada bihi muslim sannan sai wanda muslim ya kadaita da shi ke bi mushi wajen daraja martaba ta uku kenan ku summa ma huwa ala shartihi ma sannan sai wanda ke kan sharadin shi illa mai khurjahu koda ba su huddo shi ba kamar yadda hakim ya hada su duk da dama akwai ta cewa akan su summa ma huwa ala shart al-bukhari sannan sai wanda ke kan sharadin bukhari summa ala shart muslim sannan akan sharadin muslim summa yace summa ma sahahu ghayruhu ma min al-a'imma sannan sai wanda wani su ya inganta daga cikin magabata kamar wannan su al-imam tirmizi al-imam abi dawud da al-imam suna da sahihan hadisai wanda sun inganta su amma ba su cikin sahih bukhari ba su cikin sahih muslim da su sahih ibn sakan da su sahih na al-imam ibn abun ga ibn al-jarud wanda barabun karanta kitabu sawm daga littafin shi ma sahihi ya kira shi su sahih ibn hibban da su sahih ibn khuzaimah da daman su akwai sahihai wanda babu a bukhari da muslim sune martaba ta karshe wanda ayyuma suka inganta yace fa hazihi sab'atu aqsam wannan nau'i guda bakwai kenan.